فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa wadda aka fi sanin sa da masallacin cikin FMC dake cikin garin Azare a karamar hukumar Katagu jihar Bauchi majalisi da muke gabatar da karatu nasirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 1 ga watan rabiul awwal hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 14 ga watan agusta na shekara ta 2026 miladiya dan uwa idan ba amince ba a majalisin da ya gabata mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka tare da abokin hijirarsa sayyidina abubakar da kuma ne nuna musu hanya Abdullah ibn Uraikit da kuma me musu hidima maulan Abubakar Ali ibn Kuhaira mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso garin Madina da kuma yadda mutan Madina suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babin da zamu tashi cikin sa babin da ya masa take da masjidu Quba masjidu Quba in masallacin Quba wato zai kawo mana takaitaccen bayani dangane da masallacin Quba dube da cewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina masallacin Quba da nan ya fara sai da yayi ƴan kwanaki a inda masallacin Quba yake a yanzu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karasa cikin garin Madina yace wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Quba'in layali assasa fiha masjid Quba'in alladhi wasafahu Allah ta'ala bi annahu masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sauka a masallacin Quba ya zauna wasu ɗan kwanaki a Quba layali assasa fiha masjid Quba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Quba wasu darare wanda a cikin waɗannan kwanaki da yayi a Quba anan ne ya assasa masallacin Quba ma'ana anan ne ya gina masallacin Quba masallacin Quba shine farkon masallaci da aka fara ginawa a musulunci kamar yadda malamai suka bayyana shi yasa anan gurin yace alladhi wasafahu Allahu bi annahu masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm, masallacin da Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya siffanta shi da masallacin da aka kafa shi akan takawa, ma'ana wanda aka gina shi dan neman yardar Allah. Min awwal yawm, a rana na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa garin Madina, Allah madaukakin sarki ya ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wannan siffar da Allah madaukakin sarki ya siffanta masallacin Quba da ita, yace la masjidun ussisa ala taqwa, masallacin da aka assasa shi akan takawa, masallacin da aka assasa shi dan neman yardar Allah. Shi ya fi cancanta ka je kai sallah cikin sa, a haqqu an taquma, shi ya fi cancanta ka je kai sallah a cikin sa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje da suke son su zamanto masu tsarki, ko yaushe su zamanto cikin tsarki da tsarkaka, tsarkin zuciya da kuma tsarki na gabbai, suna sha'awar zama cikin tsarki. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah madaukakin sarki kuma yana son masu yawaita tsarki da kuma zama cikin tsarki. Wannan ya nuna mana muhimmancin zama da alwala, saboda yabo da jinjina da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutan Quba da suke zama da tsarki. Wannan ya nuna mana muhimmancin wannan masallaci na Quba, saboda shi ne masallaci na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya gina shi ranar da ya isa garin Madina, masallacin Quba. Ya ma riga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ginawa. Wa sallati alaihi salatu wassalam biman ma'ahu min al-ansari wal muhajirin wa hum aminuna mutma'innun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah cikin wannan masallaci na Quba tare da wanda suke tare da shi, su ma sun yi sallah cikin wannan masallaci na Quba cikin al-ansar. Al-ansar su ne mutan Madina waɗanda suka je suka tarbi Annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen Madina yayin da ya iso Madina. To Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sallah tare da waɗannan mutane a cikin masallacin Quba wanda ya gina shi ran da ya isa Madina. Sannan kuma da muhajirun, su ne wanda suka yi hijira gabanin Annabi ya yi hijira, su ma suka zo duka aka haɗu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi sallah cikin wannan masallaci na Quba. Wa hum aminun, alhali su suna cikin aminci, saboda lokacin da suke Makka ba su da ikon su fito su yi sallah bainal jama'a, buya suke in za su yi sallah, a ɓoye suke yin sallah, sai suka riƙi wani gida cikin gidajen waɗanda suka musulunta da wuri, arkan bin abul arkan, sai suka riƙe shi a matsayin guri na matattaransu inda suke haɗuwa su ɗauki karatu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sa'annan kuma su yi ibada tare da manzon Allah a wannan gida a ɓoye. Ba su samu damar fitowa su yi sallah a bayyane ba sai bayan da sayyidina Umar ya musulunta, wanda Abdullahi ɗan Mas'ud yake ba da labari cewar tunda sayyidina Umar ya musulunta sai musulunci ya samu ɗaukaka, musulmai su ma suka samu ɗaukaka. Yace ma zinna a izzatan mundu aslama Umar, ba mu gushe ba, muna maɗaukaka tunda Umar ya musulunta. Amma duk da cewar yanzu sun samu dama bayan musuluntar sayyidina Umar za su iya fitowa su yi sallah bainal jama'a, amma suna yi da ɗarkan, da tararradi, da tunani, da kokwanto, da shakkun me zai je yanzu. saboda kowane lokaci za a iya afka musu, za a iya kawo musu farmaki, tare da cewar masu afka musu din, masu kawo musu farmaki din suna shakkun sayyidina Umar. To amma duk da haka ba koyaushe ne sayyidina Umar zai kasance yana tare da su, zai yi wasu lokacin baya. To kaga koda mutum zai fito yayi sallah a bainal jama'a a sarari a fili a zahiri zai na yi da takatsantsan, sai ga shirin da suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallama suka sauka Madina yayi jam'i tare da sahabbansa al-muhajirun waɗanda da suke yin sallah da tararradi, suke yin sallah da tsoro da tunani da kokwanto da shakkun ne zai je zo, sai gashi yanzu sun yi sallah ba ko ne da ƙwayar zarra cikin zukatunsu na shakku ko tararradi ko tsoro ko firgici, saboda sun san ba mai zuwa ya cinye musu, ba mai zuwa ya afka musu, ba mai zuwa ya tsangwame su, ba mai zuwa ya cutar da su. Shi yasa a nan gurin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tare da al-ansar da al-muhajirun a masallacin da ya gina na ubawahum aminuna, alhali su suna cikin aminci, sun aminta daga tsoron da suka yi ta fama da shi a garin Makka lokacin da suka zo sallah. Yanzu sun yi sallah cikin aminci, sannan mutma'innuna sun yi sallah suna cikin nutsuwa. Kuma ita sallah dama ana so duk sanda bawa ya tashi zai yi ta, yi ta cikin nutsuwa, domin nutsuwa kamar gadon bayan sallah. Allah maɗaukakin sarki yace fa idza tuma'anantum fa aqimus sala wa idza tuma'anantum fa aqimus sala, idan kun samu nutsuwa to ku tsaya da sallah. Shi yasa ba a so mutum yayi sallah babu nutsuwa tare da shi. Wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wanda ke matsa da bayan gari ko yake matsa da fitsari ya zo ya shiga sallah, annabi ya hana shi. Me yasa? Saboda zai yi sallar babu nutsuwa tare da shi. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanda ke jin yunwa kuma ga abinci ya zo ya je ya yi sallah, saboda zai je sallar babu nutsuwa tare da shi. Ita kuma sallah ana so a yi ta da cikakkiyar nutsuwa. To a nan gurin sun samu damar yin sallah cikin aminci kuma cikin nutsuwa. Wa kanatil masajidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghayatin min albasatati laysa fiha shay'un mimma tadahu bunatul masajidi fil qurunil akhira. Yace masallatai sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masallatai ne da ake gina su simple gini, wanda ba a zurfafawa wajen gina shi, ba a kaiwa makwara wajen kashe masa dukiya a kawata shi, a anoman gini ake yi, ba kamar yadda a zamanin baya-baya na ƙarshe-ƙarshe da mutane suka saba gina masallatai na alfahari na fankama na isa. A zamanin annabi ba haka bane, an yi normal gini, simple gini wanda za a iya shiga a yi sallah, kuma ginin da aka yi zai tare su daga zafin rana da kuma ruwan sama, to shikenan kawai sai su shiga sun sallar su ba su da wata damuwa. Me yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su fi mai da hankali wajen kawata masallatai da zurfafawa wajen ginin su ba? Yace li annar rasula wa ashabahu lam yakun jullu hannihim illa munsarifan li tazyinil qulubi wa tanzifiha min habdi shaytan. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa kudurorinsu, galibin kudurorinsu ba sa karkatar da su face ga abin da ya shafi zukata, gyaran zukata, ma'ana sun fi karkatar da ƙudurorinsu da manufofinsu wajen gyara zukata da kuma tsarkake zukata daga shirka, sun fi ba da ƙarfi a kan wannan ɓangare. Saɓanin zamanin baya-baya an fi ba da ƙarfi wajen ƙawata masallaci, kuma ba a damu da gyaran zukata ba. Amma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi ba da ƙarfi, sun fi ba da muhimmanci, sun fi ba da kula a kan abin da ya shafi gyaran zukata da tsarkake zukata daga kaidi da makirci na shaitan. Fakana suwarul masajid la yatajawazul qamata wa fawqahu midallatun yuttaqa biha harru shams. Masallatai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama katangunsu, tsayin katangun masallatan ya kasance baya wuce daidai tsayin mutum, matsakaicin mutum. Idan aka yi gini wanda tsayin ginin bai wuce tsayin matsakaicin mutum ba, sai a zo a yi rufi, a rufa kamar lema saman wannan gini. Wannan lema da aka rufa saman wannan gini don ya kare su daga zafin rana, daga kuma ruwan sama idan ya sauka. Galibi haka ake gina masallatai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da yawa daga cikin malamai ba sa da fahimtar ƙawata masallaci ya wuce iyaka, ƙawata masallaci ya wuce kima, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haka daga cikin alamomin tashin alkiyama. Ana so a gyara masallaci, ana so a tsaftace masallaci, ana so a yi hidima wa masallaci ta yadda duk wanda zai zo masallaci ya yi ibada, zai yi ibada cikin nutsuwa da sake. Amma a ƙawata shi ƙawa irin na zamani, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan haka. Wannan kuma bai yi karo da gyara masallaci, tsaftace masallaci, sanya turaren wuta cikin masallaci, duk abun sai ne abun jinjina. Domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an kasance ana yin haka. Akwai matar da ta kasance tana kula da masallaci, kullum zaka ga masallaci gwanin sha'awa, tsaf-tsaf. Zaka ji kuma iskar da take fitowa daga masallaci mai daɗin shaƙa. To sai aka kwana biyu, Annabi sai ga wannan aiki da aka saba yi a baya yanzu ya tsaya. Kuma Annabi ya san wa ke yin wannan aiki, sai tambaya, ni ko ina wance wacce ta saba gyaran masallaci kwana biyu? Dai na ga alama kamar banta, saboda abubuwan da ta saba hidimta wa masallaci da su ya tsaya, sun tsaya. Sai sahabbansu suka ce, Rasulullah, ai kwana biyu da rasuwanta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ta rasu? Suka ce, ta rasu ya Rasulullah. Ransa sai ya ɓaci, ya ce, afala adaitumuni, afala adantumuni, kin yanzu ba za ku sanar da ni ba? Wata riwayar, afala a'lamtumuni, kin yanzu me zai hana ku sanar da ni cewa wannan baiwa Allah ta rasu? To ku nuna mun kabarinta. Sai suka nuna masa kabarinta, sai je mata sallah. Wannan ya nuna muhimmancin kula da hidima da ɗawainiya wa masallaci. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƴan kwanaki ƙididdigaggu a Quba. To daga nan kuma babin da zai biyo bayan wannan zai bayyana mana shigar Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin Madina. Shi ne ya ce, al-wusulu ila Madina, ƙarasawa cikin ƙwaryar garin Madina. Yanan daga Quba Annabi ya ƙarasa cikin garin Madina, ya ce, thumma tahawwala alayhi salatu wassalam ila al-madinati wal ansaru muhituna bihi mutaqallidi suyufahu. Daga nan kuma sai Annabi ya juya daga Quba, ya bar Quba, ya kama hanyarsa ta shiga garin Madina. A daidai wannan lokaci, wal ansaru muhituna bihi, mutan Madina suna kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sun yi cincirundo gefen sa na dama ga mutan Madina iya ganin ka, gefen sa na hagu ga mutan Madina iya ganin ka, in ka juya bayan sa ga mutan Madina ba iya, gaban sa ga mutan Madina ba iya, ka suna cikin murna, suna cikin annashuwa, suna cikin farin ciki, ga su ga annabi ne shiga cikin gari sallallahu alaihi wasallam. Mutaqallidi suyufahum, suna ratai da takubbansu saboda jiran ko ta kwana, ga sunan kace kace ke waye da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa huna haddith wa la haraja, anan ka bada labari iya san ranka, ka wuni kana labarin yanayin shigan annabi Madina, ka kwana kana bada labari ba wanda zai tuhume ka, saboda labarai ne masu tarin yawa, masu banƙaye, masu ƙawatarwa, masu birgewa ga duk wanda ya saurara, musamman musulmi. Yace wa huna haddith wa la haraja an sururi ahli al-madinati, kai ta bada labari ba laifi dangane da murna da farin ciki da annashuwa na mutan Madina. Anas ibn Malik, Allah madaukakin sarki yarda da shi, yace yauma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madinata aba'at kullu shay, yace ranan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin Madina, komai sai da ya haske, duk wani abu da ka sani sai da ya haske. Wannan na fito maka da irin murna da farin ciki da mutan Madina suka samu kawunansa a ciki, cewa yau ga manzon Allah nan a cikin garin su, kamar mu mukaddara garin Azare sai a ce ga manzon Allah a garin Azare, ya kake tunanin al'amarin zai kasance? Waka abun ya kasance da mutanen Madina. Fakana yawmu tahawwilihi ilayhim yawman sa'idan, sai kasance ranar da annabi ya taho gare su, ya karkato zuwa gare su, ya juno zuwa gare su, ya taho zuwa gare su, ya shiga cikin garin su, wuni ne wanda yake wuni na murna, wuni na farin ciki, wuni wanda yake kyakkyawan wuni a gurin mutanen Madina. Lam yurau farihina bi shay'in farahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mutan Madina tunda ake a duniya ba a taba ganin su sun yi murna, sun yi farin ciki akan wani abu ba kamar yadda suka yi murna da farin ciki dangane da shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin garin su, garin Madina. Abin da zai ƙara fito maka da girman murnan mutan Madina da farin cikin su, yace wa kharaja an-nisa'u was-sibyanu wal-wala'id, hatta kai ta kawo mata da basa fita daga cikin gidajensu, ranan zama a cikin gidajensu ya gagare su, su ma ba za a yi babu su ba, sai sun fito an tare annabi tare da su, ba iya mata ba har da ƙananun yara. Shine yace wa kharaja an-nisa'u was-sibyanu wal-wala'id, mata da ƙananun yara maza da ƙananun yara mata duka suka fito kwansu da farkwatansu daga cikin gidajensu. Aka waye gari gidajen mutan Madina, in ka je ranar ba kowa, duka sun yoru sun taho ta wajen Quba, inda annabi yake tahowa zai shigo garin Madina, sun yi cincirundo sun taho tarba annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da suka fito tarba annabi, ya kulna mata da ƙananun yara suna cewa tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba shukuru alaina ma da'a lillahi da, ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amri al muta, ji'ta sharrafta al madina marhaban ya khaira da. Suna waɗannan baitoci suka zo suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, al-Badr, in an ce al-Badr shine farin wata lokacin da ya gama cika. Yanzu ba muna yau ba ɗaya ga wata ba, idan ka fita ka ga wata za ka gan shi ɗan siriri, biyu ga wata za ka ga ya ɗan ƙaru kaɗan, uku ga wata za ta ga ya ƙara karuwa kaɗan. To wata lokacin da yake farko-farkonsa, ɗaya ga wata, biyu ga wata, ana kiransa al-hilal. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afu. Idan ku ga jinjirin wata dan siririn nan, to ku dauki azumin Ramadan. Idan kuma kuka ganshi, ku ajiye ku sallah. Sunansa al-hilal. To idan ya cika, ana kiransa al-qamar, kuma ana kiransa al-badar. Lokacin da ya gama cika, ana kiransa al-qamar, kuma ana kiransa al-badar. In ji wasu malamai, abin da yasa aka kira shi da al-badar, saboda ranar da wata ya cika, ran daren 14, daren 15 ya gama cika, za ka ga a ranar ya fi haske. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara laylatal badri laysa dunahu sahabu. Yace tabbas za ku ga Ubangijinku ido da ido ranar gobe kiyama. Kama tarauna al-qamara, kamar yadda kuke ganin cikakken wata. Shi ne annabi ya ce al-qamara laylatal badri, a daren da yake da haske. Laylatal badri, daren da wata ke da haske, shi ne daren 14. Duk wanda ya daga kansa zai ga wata, amma ranar da yake daya ga wata ba kowa zai iya gani ba, wanda idanunsa ba su da karfi sai ta nema bai gani ba, saboda kankani ne ai. Amma ran 14 da 15 fa kowa zai gani, sai dai in ka ga mutum da iya ya gani ma dama ma kawo ne. Dama asali baya gani, amma duk mai gani, komin karancin ganinka, komin raunin ganinka, ran daren 14 da 15 za ka iya ganin wata. To kamar yadda kowa zai iya daga kan ya ga wata a ran daren 14, ran da ya cika kuma haskensa ya bayyana, annabi ya ce to haka ran gobe kiyama za ku ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To anan suna waka da ke nuna murna da farin ciki na isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garinsu, garin Madina. Suka ce tala al-badru alaina, haske ya bayyana gare ni. Min faniyatil wada, daga faniyatil wada. Faniyatil wada hanyar da ake biyowa in an taho daga Makka a shigo garin Madina, inda aka targo annabi, nan ne faniyatil wada. Kenan daga nan wannan hasken da ya iso gare su, daga nan ya zo ya bayyana gare su. Suna cewa wajaba shukuru alaina, godiya ta wajaba a kanmu na wannan gagarumar ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana, ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ma da alillahi, da a duk lokacin da mai kira zuwa ga Allah zai yi kira, nan ma fa dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mab'uuthu fina, ya kai wanda aka aiko cikinmu, ya kai wanda aka aiko gare mu. Ji'ta bil amri al muta, ka zo da al'amarin da dole ne a yi biyayya bisa ga wannan al'amari, dole ne a miƙa wuya bisa ga al'amarin da ka zo da shi. Idan wannan addini da ka zo da shi tilas, wajibi ne, lallai kowa sai ya miƙa wuya gare shi. Ji'ta sharrafta al madina, ka zo ka ɗaukaci garin Madina. Tun da garin Madina, shigan annabi sallallahu alaihi wasallama garin Madina, wannan ya sa garin Madina ya ƙara samun daraja, ya sa garin Madina ya ƙara samun kima. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina tare da al-muhajirun, sun samu kansu cikin matsanancin yanayi, wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina. Domin waiba na garin Madina ba irin na Makka ba ne, iskar da za su shaƙa ta Madina ta yi bamban da iskar da suke shaka a Makka, sannan cimakarsu akwai bambanci. Wannan ya sa mutanen Makka da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina suka cutu, suka kamu da zazzaɓi, suka kamu da masarsara. Idan mutum ka gan shi kai ka ce kafin ka je ka dawo ya mutu, ya sheka barzo, saboda yadda suka samu kansu a matsanancin yanayi, dubai da canjin duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannu ya yi addu'a, ya roki Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi addu'a wa Madina. Shi ya sa suka ce ji'ita sharrafta al-Madina, ka zo ka ɗaukaci garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah ka sanya mana albarka cikin garin Madinan mu din nan. Kaga wannan yana daga cikin ɗaukakar Madina da Annabi, da ya roki Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci garin Madina. Kuma tun daga addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallama har kawo yanzu da nake magana, garin Madina cike take da alkhairai da albarka. Duk kuma wanda ya sauka garin Madina zai tabbatar da gari ne mai daɗin zama, mutanen garin ba su da matsala, sauƙin mu'amala. Kuma in ka shiga garin sai ka ji wani nishaɗi, ka ji wani annashuwa, ka ji wani murna, ka kasa gane ta ina yake zuwa. Wannan duk wanda ya je Madina zai ba ka wannan labari. Sautari da dama alhazai da suke zuwa su yi 'yan kwanaki a Madina, su wuce Makka sai su ce kai Madina ta fi daɗin zama, da yawa haka za ka ji mutane suke zuwa. To hatta wanda suke zaune a Madina, ka san mutum idan yana zaune a guri, wani lokaci yakan ji ya ƙosa, bai yi sha'awa ya tafi wani guri ya ɗan canja wai ba haka ne. To galibi idan mutum ya fita daga Madina sai ta Allah Allah ya dawo Madina, ya yi ta shauƙin dawowa Madina ko fitan kwana ɗaya, saboda albarkar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, Madina ita ta fi musu alkhairi da a ce sun sani. A cikin hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man istata'a an yamuta fil madinati falyaf'al, duk wanda ya samu damar mutuwa a Madina to ya mutu a Madina. Wannan yana nuna akwai darajar mutuwa a Madina. To wannan ya sa wasu daga cikin masu zuwa aikin hajji ko umra ko ziyara, mutum da gangan sai kokarin kashe kansa. Akwai wanda ya hau saman biyu ya faɗo, kuma yana faɗowa ne cikin alhazai. Wani kuma titi zai shiga na mota ta zo ta banki, to kaga wannan maimakon ya samu alkhairi sai dai haɗu da bala'i da shari, saboda ya kashe kansa. Duk wanda ya kashe kansa kuma yana wuta, falalar da yake nema sai ya rasa ta. Malamai suke cewa man ista'jala bi shay'in qabla awali uquba bi hirmani, duk wanda ya gaggawan jawo abu kafin lokacin abin sai a masa uquba, wajen haramta masa abu. Yanzu kwaɗayin falalar Madina ce ta sa mutum ya kashe kansa, sai Allah ya haramta masa falalar Madina, sai ya shiga cikin fushi da uqubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hakanan akwai jahilci. An je yakin Uhud, an dawo, an zauna ana kaɗin abin da ya faru a filin Uhud, da nagarta da yawa daga cikin sahabban Annabi suka yi a Uhud, musamman waɗanda suka yi shahada. Sai a kama sunan wani a ce ya yi ƙoƙari, insha Allahu ya yi shahada yana aljanna. Manzo Allah yana jin su yana shiru, ana nisafowa da aka kamo sunan wani, ana jinjina wa ƙoƙarinsa da nagartarsa, ana tsammanta masa aljanna. Annabi ya ce yana wuta. Suka ce ya Rasulallah yana wuta? Annabi ya ce yana wuta. Ku zaga ku dubo yanayinsa, ku zo ku bar labari. Suna zaga suka same shi tsakanin wasu mushrikai, ya kashe su. Sai aka masa rauni a cikinsa, sai daga makaminsa ya ƙarasa kansa, saboda raunin da aka masa yana jin raɗaɗi, yana jin zafi, sai yake ga gare ya mutu ya huta. kawai sai karasa kansa suka zo suka ba annabi labari annabi ya ce to wannan shine dalili da yasa nace yana huta saboda me saboda ya kashe kansa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kashe kansa da guba ya kwankwade ta to wannan gubar da ita za a masa hukuma ranar gobe kiyama cikin wutar jahannama wanda ya kashe kansa da makami wannan makamin da ya kashe kansa da shi za a yi ta masa hukuma ranar gobe kiyama cikin wutar jahannama to saboda haka jin cewar mutuwa a Madina tana da falala hakan ya sa mutum in ya shiga Madina ya kokarin kashe kansa don wannan ya fada wuta ya yi asarar wannan falala in har Allah ya hukunta maka mutuwa a Madina alhamdulillah in Allah bai hukunta maka ba kai dai kai fatar dacewa da rahmar Ubangiji wannan ba abin da yake shi to annabi sallallahu alaihi wasallama di yayi ta fito mana da halalar wannan gari na Madina kuma bayan shigansa ne musamman addu'o'i da yayi ta garin Madina ya samu ɗaukaka ya samu kima ya samu daraja ya samu falala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ibrahim da'a li makkata wa inni da'awtu li madinati da'fai ma da'a ibrahim li makka yace annabi ibrahim yayi addu'a wa garin makka ya roƙa wa garin makka rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wannan addu'a da annabi ibrahim yayi wa garin makka na farko yace ya ubangiji ka sanya garin makka ya zama gari aminan amintacce Allah sai amsa addu'ar annabi ibrahim yace faman dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya kasance amintacce shi yasa aka haramta zub da jini cikin garin makka aka hana yin yaki cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga garin makka zai fatu makka ya jaddada wannan haramci din yace garin makka tun ran da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa yasa garin ya zama mai daraja ya zama mai kima kuma sai aka haramta yin yaki cikin garin makka yace ni ma ba a halatta mu ba sai sa'a guda a wuni nan ma dan ya kwace garin makka daga hannun mushrikai daga ikon mushrikai ya koma ikon musulmai yace daga yau kuma har kiyama ta tsaya bai halatta ga wani mahaluki ya zo ya yi yaƙi a garin makka ko ya zo da jini a garin makka haka na Allah amsa addu'ar annabi ibrahim da yace rabbi ja'al hadha baladan amina sannan addu'ar sa ta biyu yace warzuq ahlahu min ath-thamarati mutan makka dan makka ya Allah madaukakin sarki ka azurta su da kayan marmari in ka je makka za ka ga kayan marmari iri iri gashi ba shuka suke ba ba bishiyoyin suke da su ba amma ga su kata kata kamar banza duk inda ka shi wannan amsa addu'ar annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki yayi warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah ya ce wa man kafara shi annabi ibrahim ya roƙa wa mu'minai ne Allah ya azurta su da kayan marmarin garin makka Allah ya ce har kafirin ma in dai suna zaune a makka zan azurta su da kayan marmari to annabi sai ya ce inna ibrahim da'a li makkata wa inni da'awtu li madinati annabi ibrahim ya addu'a wa makka ni kuma nayi addu'a wa Madina amma addu'ar annabi bai fai ma da'a ibrahim li makka ninkin abinda annabi ibrahim ya roƙa wa makka idan annabi ibrahim ya roƙa wa makka falala guda daya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa Madina falala guda biyu idan annabi ibrahim ya roƙa wa makka Allah ya azurta ta da kayan marmari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa Madina ninkin abin da za a azurta garin makka da shi na kayan marmari idan annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka Allah ya sanya mutan makka su zaman to amintattu to annabi ya roƙa wa Madina ninkin amincin da Allah zai sanya a makka wannan ma'anar fadin annabi kenan wa inni da'awtu li madinati bi'fai ma da'a ibrahim li makka ni kuma na roƙa wa Madina ninkin abin da annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka to shine suke cewa ji'ita sharrafta al-madina ka zo ka ɗaukaci garin Madina marhaban ya khaira da maraba da kai ya kai wannan mafi alkairin ne kiran mutane maraba ne dan uwa waɗannan waƙoƙi da aka hakaito mana cikin wannan littafi wanda an bayyana cewar mata ne suke rera waƙa da ƙananan yara dan tarbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tala albadru alaina min faniyatil wada wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da ayyuha al-mab'uthu fina ji'ta bil amri al-muta ji'ta sharrafta al-madina marhaban ya khaira da waɗannan baitoci ɗan uwa Imam al-Baihaqi ya fitar da su a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa sannan Abu Sa'id ya fitar a cikin littafin sa Sharaful Mustafa sannan kuma har ila yau Abu al-Hasan al-Khala'i ya fitar a cikin littafin sa Al-Fawaid sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba in ji Bahaushe ba su inganta ba ga su dai dadin fadi ko ko karanta su ake zaka ji su suna maka dadi kuma in ka duba baitocin zaka ga sun kunshi ma'ana mai kyau tala albadru alaina haske ya bayyana gare mu min saniyatul wada daga saniyatul wada saniyatul wada kamar yadda muka yi bayani mashigar garin Madina inda aka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam wajaba shukru alaina godiya ta wajaba akan mu dangane da wannan gagarumar ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana ma da alillahi da a duk lokacin da ne kira zuwa ga Allah yayi kira ayyuhal mab'uthu fina ya kai wanda aka aiko cikin mu jeta bil amri al muta ka zo da al'amarin da za a yi biyayya a kansa za a miƙa wuya gare shi jeta sharrafta al madina ka zo ka daukaci garin Madina marhaban ya khaira da maraba da ya kai wannan mafi alkhairin mai da'awa mai kira mutu duka ma'anonin da baitocin suka kunsa ma'anoni ne masu kyau to amma kuma baitocin ba su inganta ba hanyar da baitocin suka zo hanya ce take mai rauni malaman hadisi sun bayyana raunin riwayar da ta zo da waɗannan baitoci cewar da su aka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fiskoci guda biyu fiska ta farko dube da mazajen da suka rawaito hadisi wanda ake kiran su isnadi isnadi shine an wane har zuwa kan manzon Allah wannan malaman hadisi suna kiran sa isnadi ko sanadi to idan an duba isnadin riwayar da ta hakaito waɗannan baitocin akwai rauni kamar yadda malaman hadisi suka bayyana Imam al-Iraqi babban malami ne cikin manyan malaman hadisi wanda suka shuɗe shekaru kusan 600 baya yayi hidima a duniyar hadisi yayi rubuce-rubuce wani tattafan hadisi da ilimin hadisi da ya zo littafin al-ihya ihya'u ulumuddin ihya'u ulumuddin na Imam al-Ghazali ya zo kan wannan riwaya da ta bayyana waɗannan baitoci na tala al-badru alaina sai ce wa huwa sanadun mu'dhar sanadin riwayar wannan hadisi sanadi ne mu'dhar me ake nufi da mu'dhar a ilimin hadisi gurin malaman hadisi malaman hadisi in sun ce sanadun mu'dhar abinda suke nufi a jerin gwanan mazajen da aka samo hadisin ta hanyar su an samu mutane guda biyu da suka faɗi ko mutane uku misali tabi'ut tabi'ina sai ce annabi yayi kaza ba tare da ya ambaci tabi'i ba ba tare da ya ambaci sahabi ba yayin da sahabi da tabi'i to wai bashi labari a ina ya samu to nan sai a samu matsala a wannan riwaya saboda ya kamata ya ce tabi'i ne bashi labari tunda yayi zamani da tabi'i shi kuma tabi'i ya ce sahabi ne bashi labari tunda yayi zamani da sahabi sahabi kuma ya ce annabi yayi kaza ko annabi ya ce kaza shi kuma ba mai musa masa saboda yayi zamani da annabi ya rayuwa to amma tabi'ut tabi'in sai ya ce ai annabi yayi kaza ko annabi ya ce kaza ba tare da ya ambaci wanda ya bashi labari ba har ta je ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine malaman hadisi suke kira sanadun mu'bad sanadi wanda yake da rauni ta fiskar yadda mazaje guda biyu ko sama da haka cikin jerin gwanan mazajen da aka samu riwayar hadisi ta hannunsu mun gane wannan bayani yanzu misali a samu yaro dan shekara 10 ko dan shekara 20 sai ce ai lokacin da Murtala ya shugabancin kasar Najeriya an yi kaza ni ma da ni aka yi kaza Allah ya ce wannan zuki ta mallan shekara 10 ko 20 dole labari aka bashi waye bashi labari dole ya ambaci wanda ya rayu a wannan zamani ko kuma ya rayu da wanda ya rayu a wannan zamani amma ba haka ba sai a ce wannan ƙarya yake wannan kwatance na mana wai dan abun ya fito mana to wannan riwayar kamar yadda Imam al-Iraqi ya bayyana yace isnadin an yarda wasu mazaje cikin jerin gwanan mazajen da aka samu wannan riwayar ta hannunsu sannan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah masa rahama shi ma yana cikin manyan malaman hadisi ya rasu a karni na 9 shekara na 800 da wani yanzu za mu iya cewa rasuwarsa ya doshi shekaru 600 500 da yan kai rasuwar Ibn Hajar yana da babban littafi da ya rubuta wanda ya yi sharhi na Sahihul Bukhari cikin sharhi da aka yi wa littafin Sahihul Bukhari babu sharhin da ya kai nasa samun karɓuwa a duniya shi ne littafin Fathul Bari wannan sharhi ne na Sahihul Bukhari to a cikin wannan littafi nasa shi ma da ya zo Ibn Hajar ya ce da ya hakaito wannan riwayar bala al-badru alaina sai ya ce wa huwa sanadun mu'dalu ya ce sanadin wannan riwaya ta wannan hadisi sanadi ne mu'dal ma'ana sanadi ne wanda an yarda mazaje guda biyu a cikin isnadin hadisin wanda hakan ya sa hadisin ko riwayar ta zamanto mai rauni rauni ma wanda yake mai tsanani sannan a cikin malamai na wannan zamani na hadisi akwai malamin da duniyar musulunci ta masa shaida akan sanin ilimin hadisi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan malami ne na zamani nan domin rasuwarsa bai haura shekaru 20 ba sai yasa muka ce malami ne na wannan zamani shi ma a cikin littafinsa As-Silsilatu Da'ifa da ya zo ya ce wa hadha isnadul da'if ya ce wannan isnadi da ya hakaito riwayar ala al-badru alaina isnadi ne wanda yake mai rauni ya ce amma rijaluhu thiqatun mazajan bayan waɗanda aka yar guda biyu sauran mazajan da suke cikin isnadin hadisin su amintattu kawai matsalar isnadin an yarda mazaje guda biyu ya ce lakinnahu mu'dal sai dai shi wannan isnadi ne mu'dal mun yi bayanin mu'dal in an ce mu'dal shine a yarda mazaje guda biyu cikin marawanta hadisi ko sama da biyu wannan isnadin ana kiransa mu'dal yace saqata min isnadihi talaqatu wa'in aw akthara shi kan ma cewa a isnadin riwayar ala al-badru alaina an yarda mazaje guda uku ko ma sama da haka. To wannan duka na nuna cewar ita wannan riwayar ta tsala al-Badru alaina ta fiskar nazari na malaman hadisi riwaya ce wacce take bata inganta. To sai kuma idan mun duba matanin, matanin karan kansa tsala al-Badru alaina din haske ya bayyana gare mu min saniyatul wada, daga saniyatul wada ina ne saniyatul wada? Malamai da yawa na tarihi suka ce saniyatul wada tana bangaren Sham. Annabi kuma ba ta bangaren Sham ya fito ba, ta bangaren Makka ya fito. To kuma a waka ana cewa tsala al-Badru alaina min saniyatul wada, ta ce to wannan ba zai nuna maka raunin wannan riwaya, saboda ta ci karo da hakikanin abin da ya faru. Abin da ya faru shine Annabi ya fito ta bangaren Makka, saniyatul wada kuma tana ta bangaren Sham. Idan ka fita daga Madina zaka tafi Sham, to ta wannan bangaren ta nan ne saniyatul wada take. To ta wannan fiskar ma malamai sun raunata wannan riwaya, saboda akwai karo da waki, ta yi karo da hakikanin abin da ya faru na shigowar Annabi sallallahu alaihi wasallama, shigowar Annabi sallallahu alaihi wasallama garin Madina. Sannan abu na uku, an ce waɗanda suka rera wannan waka mata ne da ƙananun yara. To wannan kuma har yanzu ya yi karo da karamci da mace take da shi a gurin Balarabe. Karamcin da mace take da shi ya yi karo da ta fito kan titi tana rera waka, domin mata suna da ƙima a gurin Laraba tun da ba ne yawan musulunci. Idan tafiya aka tashi zaɓi, ba a barin mace haka fili kowa na ganinta, a bukka ake sa ta, a ɗauki bukkar a aza kan dabba sai a kama hanyar tafiya. Suna ba da muhimmanci sosai wa mata tun da ba ne zuwan musulunci. Musulunci kuma da ya zo sai ƙara ba da muhimmanci bisa ga muhimmancin da suke ba wa mata, kuma ya ƙara killata mata, ya ƙara ba da kariya wa mata. To nan da aka ce sun fito titi suna rera wannan waƙar, malamai suka ce ya yi karo da karamci da mace take da shi na ta fito titi tana waƙa cikin maza. Sai abu na hudu, cewa da aka yi a ƙarshen baitin ji'ita sharraftal madina, ka zo ka ɗaukaci Madina. A wancan lokaci ba a san garin da Madina ba, Yathriba suke kiran garin. Yaushe ne aka fara kiran Madina da Madina? Sai bayan da Annabi ya sauka Madina, aka yi masa wahayi na ayoyin Alƙur'ani, Allah ya kira garin da Madina, Annabi shi ma ya kira garin da Madina. Amma gabanin Annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, ba a kiranta Madina, ana kiranta Yathriba ne. To wannan fara na farko ne fa da Annabi ya shiga Madina, kuma a cikin baitin ana cewa ji ita sharrafta Madina. Haka ne yana nuna kenan ba ta da asali wannan riwaya, saboda ta yi karo da abin da yake hakika, abin da yake shine ya faru na dangane da sunan Madina. Ana kiranta Yathriba bayan da Annabi ya zo ya sauka cikinta, kuma sai Allah ya kira ta da Madina. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة سورة توبة. النبي يتي اللهم بارك لنا في مدينتنا يتي مدينة خير لهم. هذا النبي يكرا تد مدينة دشيد عنا قبان كما النبي يزو مدينة أنا كرا تيقريبا. وانا شما زي كارنونا منا رون من رواية أما رواية دي رواية تيوتي تكيد كنشدا na kuzza wanda suke ɗauke da ma'anoni wanda suke kyawawa. Amma jingina ta ga shigowar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin garin Madina, wannan babu dalilin wanda yake ingantacce da zai sa a jingina ta da shigowar Annabi sallallahu alaihi wa sallama garin Madina. Sannan kuma ba za a kafa hujja da wannan ba wajen gina wasu hukunce-hukunce, domin an bayyana cewar a littattafan tarihi lokacin da suka fito suna wannan wakan suna buga kida suna kida kida kuma annabi yayi tir da ita annabi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Allah waje da kida yace akwai akwai wasu mutane da za a samu cikin al'ummar sa yastahilluna al-hirra wal-harira wal-ma'azifa yace akwai mutanen da za a samu da za su zo cikin al'ummar sa suna haranta al-hariri suna halatta al-hariri al-hali shi kuma ya haramta suna halatta zina al-hali Allah ya haramta suna halatta kida al-hali annabi ya haramta to a wannan riwaya ta tsala al-badru alaina an bayyana cewa sun fito suna wannan waki suna kida kida kuma addinin nan ta namu na musulunci ya yi tir da kida wa ga waɗannan duka za su fito mana da raunin wannan riwaya a ƙarshe yace wa kana an-nasu yasiruna wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma baina mashin wa rakibin yatanaza'una zimama naqati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke kokarin shiga garin Madina mutane sun kasance suna tafiya a bayansa dama su tarbarsa suna kewaye da shi wasu suna dama gare shi wasu suna hagu gare shi wasu suna gabansa wasu suna damansa amma lokacin da ya fara isowa cikin gidajensu sai dukkansu suka yi baya kuma kowa na Allah Allah ya karbi linzani taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ke tafi a kafa da wanda ke tafi a kan dabbarsa kowa na kokarin ya kama linzanin dabbar annabi sai jayayya suke wannan yace ni zan rike wancan ma yace ni zan rike me dalili da yasa suka samu kansa a cikin wannan yanayi yace kullun yuridu an yakuna nazilahu kowane ɗaya daga cikinsu yana so annabi yana so ya zama shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama tunda yanzu in ni na rike linzamin taguwar annabi kenan zan ja taguwar zuwa gidana idan kai ka rike linzamin taguwar annabi za ka ja taguwar zuwa gidanka sai ka zama kai ne mai masaukin annabi to sai kokuwa suke suna ta rige-rige wannan ya kama wannan ya ce a'a ba kai bane ni ne wannan ba ya ce a'a ba kai bane ni ne kowa na fatan ya zama shi ne mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wane ne ya zama mai masaukin annabi din wannan babin da zamu shiga na gaba zai bayyana mana wanda ya zama mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya karasa cikin garin Madina saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته